Ranar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta cire ambasada Muhammad Dauda a matsayin mai rikon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa NIA, ta mai gurbinta da ambasada Ahmed Rufai Abubakar a matsayin sabon darakta, bayan da gwamnatin ta cire ambasada Ayo Oke bisa ga badaƙalar da ya kai sace-sacen makudan kuɗaɗe na dolar Amurka, bayan da aka kama shi da laifin yin sama da faɗi da dolar Amurka miliyan 43. Tsugunne ta kasa zama ganin irin suka da ce-ce-ku-ce da biyo bayan wannan nadin da gwamnatin tarayyar ta yi. Ƙungiyoyi masu sukar wannan nadin suna zargin cewa an cire mai rukunne, wato ambasada Muhammad Dauda, aka kawo Ahmed Rufai Abubakar domin a ci gaba da yin badaƙala a wannan hukumar.
Domin waɗanda suke so su ga cewa wato sun hana shi ko su sa a hana shi ya karɓi aikin, sun yi amfani da kafafen yaɗa labarai da yawa, sun baza ƙarerai iri daban-daban. Kamar misali, wasu sun ce ba ɗan Najeriya ba ne. Ahmed Rufai mutumin Katsina ne, an haife shi a Chadi, ya yi primary school, makarantar primary a can, amma nan ya zo ya kammala, kuma ga dangi ga ƴan uwa duka. Sannan magana na wani a ce wai rashin cancanta. Mutumin nan ya yi aiki ya kai matsayin mataimakin babban mataimakin darakta, wato deputy director. Ya yi shekara huɗu a wannan matsayi. A ƙa'idar aiki ya jarabawa in ya ci a bashi darakta, lokacin da aka yi jarabawa ya ci da kyakkyawan sakamako. Amma saboda daga waje ya zo ya fara aiki a majalisar ɗinkin Duna a lokacin a matsayin darakta a can, jami'ai da suke shugabancin hukuma a nan sai suka ce a'a, kai tunda Allah ya ɗaukaka ka kaje wani guri, wannan guribi da muke da su ba yawa ne da su ba. Amma ya ci jarabawa, ya cancanci a bashi wannan mukami, amma aka nemi cewa ya haƙura ya ci girma, ya haƙura ya tafi.
Waɗanda suke sukar wannan nadin suna cewa kwamitin da shi Ahmed Rufai ne yawa sakatare ya ba da shawarar cewa a naɗa darakta mai ci wanda ke aiki a gurin babba domin ya riƙe wannan mukami. Ana ba ganin kasancewa dan kwamitin ne kuma ya ci gajiyar tsarin da suka yi shi na cikin abubuwan da watakila yake kawo wannan sukar.
To abu biyu nake so nace akan wannan. Na farko dai shi ne masakataren kwamiti da ya wannan aikin bincike, duk abin da suka rubuta shawara ce. A doka da tsarin mulki babu wata iyaka da aka dora shugaban kasa akan wai wa zai nada wa zai bi iya nadawa ba.
Mallam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja. Amma Tijjani Isa, daya daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka yi suka ga wannan nadin, wato Patriotic Front of Nigeria, ya bayyana min cewa matsayin su akan suka da suka yi bai canja ba duk da bayanan da gwamnatin tarayyar Najeriya take ta yi.
To ai ka san bayanan da ya fito daga gwamnatin, in ma akwai abin da yayi shine ya ƙara rudani a cikin harkar ko an damalmala gaba ɗaya ma abun. Na farko shine mai magana da yawun shugaban ƙasa ya faɗa duniya ta ji cewar mutumin nan a Chadi aka haife shi, shi kuma a takardunsa na shiga aiki ya ce a Katsina aka haife shi. To wane ne yake faɗan gaskiya a tsakanin su? Na biyu, gaskiya ne cewar shugaban ƙasa yana da iko ya naɗa duk wanda yake da ganin cewar ya dace, amma fa ai a bisa tsarin doka ne, domin shi kansa shugaban ƙasan ai doka ce ta ajiye shi. Saboda haka idan akwai matsaloli waɗanda suka shafi doka da daidaitar ayyuka, ba na jin cewar shugaban ƙasa zai so ma a ce an danganta shi da irin waɗannan abubuwa. Na uku, an ce wanda duk zai kasance shugaban wannan guri ya zama darakta a cikin wannan gurin. Shi kuma Alhaji Ahmed Rufai ya yi ritaya a matsayin deputy director shekara kaman biyar baya, duk da dai akwai tuntuntuni da wasu surutai game da ma ko ritayar tasa. Kaga kenan ya riga ya fita daga cikin wannan tsari, ko ba gaskiya ba? Idan ma shugaban kasa yana son muƙaddara ma, duk da dai ban tsammanin haka bane, amma muƙaddara ma haka ne cewar yana son wani daga Katsina ya kasance shine shugaban wannan guri. Ai akwai Katsina guda biyu wanda suke matsayin directors a wannan gurin, wanda za a iya dauka su mai gurbinsa ba tare da an kawo ni ce-ce-ku-ce ba.
Amma shi Mallam Garba Shehu yana ganin cewar kamar tsana ce ake yi wa ambasada Ahmed Rufai, saboda an yadda a fadar gwamnati cewa shekarun da yana aiki da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin babban jami'insa ya samu aminci da kwaljini da yarda da nuna kwarewa da shahara a gurin aiki, shi yasa shugaban kasa ya bayar shi wannan mukami.
To ai wannan magana kalmar da mai magana da yawun shugaban kasa yayi Garba Shehu Chaya yayi mahasada ne. Kaga kalmar hasada kalmar ce fa mai nauyin gaske. Amma ai ya kamata mutanen Najeriya su sani wane ne mai hasada. Tsakanin wayanda suka zo suka ce ya kamata abu tsari kamar yanda gwamnati ta shimfida da kuma a'a wayanda suke son ayi abu don son zuciyar su. Abu na biyu kuma shine ai akwai committee da shugaban kasa ya kafa domin su je su zauna su bashi shawara a bisa tsarin abin da ya dace ayi wurin nada wane ne ya kamata ya shugabanci wannan guri. Gurin yiwa wannan guri garan bawul da gyaran fuska ta yanda ba za a samu matsaloli irin wayanda suka taso a baya ba wanda kuma ambassador Babaga Nakin Gibe shine shugabanta kuma wannan mutumin da ake magana a kansa shine sakataren wannan committee din da aka kafa to shin abin da zamu tambaya shine dama sun bada shawarwari ne saboda su su amfana da abun ko a kasa baki daya wannan shine abubuwan da suke faruwa ba wai bayin maganar hasada ko na'am
Tijani Isa kenan daya daga cikin shugabannin kungiyar ta Patriotic Front ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja yanzu ɗan Najeriya sun sa ido su ga irin matsayin da majalisar kasa za ta dauka dangane da binciken da take cewa za ta yi dangane da wannan badakalar domin a daidaita al'amura domin a kawo ƙarshen kace na cin da ake yi a yanzu Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya